أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 20 ga watan Mars miladiya ta 2025 mun ci gaba da karatun mu inda idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun gama suratul duha da yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu karanta sura wato wadda take bayan ta ita ce suratul layl da kuma da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu rufe karatu Ramadan yau muna 20 ga wata saboda abin da ya shafi qiyamul layli da wasu ayyuka dan insha Allah yau zai zamanto shine darasi na karshe a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana ibadu ga baki daya suratul layl sura ce wadda take makkiya sura ce wadda take makkiya wadda sura ce a jerin sabkar surori na alqur'ani ita ce sura ta 9 ita ce sura ta 9 cikin jerin sabkan surori na alqur'ani wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ita bayan suratul a'la kafin a sabkar da suratul fajr aka sabkar da wannan sura suratul layl da zan magani bayani da take kumshe da shi shine irin yanda kwadaitarwa ta zo daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala akan bayi wato su ringa yin sadaka su ringa kyautatawa su ringa ciyarwa da kuma tsoratarwa ga dukkan mutumin da yake kariya ta lamarin ubangiji subhanahu wa ta'ala da wanda yake yin ruwa irin yanda tsoratarwa ta zo akan shi fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ta daidai da kuma aiki da ita daidai da kuma fassarta ta daidai da akwai hadisi da ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan sura yake ce ma Mu'az lokacin da Mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa shi yake limanci wato a unguwarsu wato ɗan unguwar sai suka zo suke ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato Mu'az yana jin da sallah sosai wanda shi Mu'az al'ada shi in ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar isha'i to kun hiye koma unguwar su shine liman a can kuma sai ya ja su wato su sake yin sallah shikenan ta koma mushi nafila ce yake su kuma wato farilla ce suke ta isha to wata rana ana haka sai zamanto ɗaya daga cikin mamu ya shigo sallah to ya bar abin da ya shahi raƙumman shi da kaya to shi kuma Mu'azz ya ja sallah to wannan daga cikin mamu da ya gani ta kiya kawai he ja baya ida sallar shi shi kadai ya tafi ya iske raƙumman shi a lokacin sai wasu daga ciki suke cewa ai wani munafiki ne saboda ana sallah ka janye ka huta daga sallah suke cewa a wani ai munafiki ne abu yaji yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa fa ga lamarin kaza da kaza da kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Mu'az yace a turidu an takuna fattanan ya Mu'az shi yanzu kai kana so ka zamanto mai yiwa mutane fitina mai fitinar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to idan zaka yi ma mutane sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka ringa karanta musu irin sabbihi isma rabbikal a'la irin washamsi wa duhaha irin wallayli idza yagsha wannan sura kenan da zamu karanta wanda al-hal mahallu shahid ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi cewa saboda a cikin wanda kake jagoranta sallah akwai wanda yake mutun ne mai rauni akwai wanda mutun ne wanda yake da wato bai da lahiya akwai wani wanda kuma wata darura ta kama shi zawa ne zai yi ayi sallah ya huta ya je isar da wato aikin wannan nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idan zaka ja mutane sallah ka haffafa musu saboda a ciki akwai lattijo wanda bai iya tsayuwa ko wanda bai da lahiya akwai mai uzuri akwai kaza sai ya bashi cewa ka ringa karanta suratul a'la surati washamsi wa duhaha da irin wallayli idza yagsha idan wannan game da abin da ya shahi hadisi da yazo game da abin da ya shahi wannan sura to sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يردى
الله سبحانه وتعالى يا فارد وانا سورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وانا ذكر سويني دو بنجي سبحانه وتعالى da mun gani a baya da mun cewa Ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa da abin da ya ga dama Allah ya rantsi da dare shine yace wallayli idza yaghsha Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da dare yayin da ya zamanto yana lullubewa wato duhun shi ya fara shigowa zaka gani lokacin da magariba ta yi ga duhu nan ya tunkaro zai shigo amma da sore-soren haske haka wannahari idza tajalla yayin da wato yan Allah yana rantsuwa da yini lokacin da ya fara bayyana da sahi kenan da lokacin da ake cewa al-ghalasu shine cakuɗuwar wato abin da ya shahi duhu da abin da ya shahi wayewar gari zaka gani idan magariba ta zo kwatsam-kwatsam a hankali sai kaga duhu ya shiga wannan daga gani ka san cewa wata aya ce ta Ubangiji subhanahu wataala kuma yana daga cikin hikima da Ubangiji Subhanahu wata'ala yayi mana haka ba amma ba kwatsam irin yanda ake medo wuta ko kuma irin yanda ake yin kufir a ce kawai dare haka zai shigo to ka san da an yi ta samun accident da an yi ta samun accident kai kanka ba ma ababan hawa ba kana ta iya ka zo daidai wajen wani rami zakka tsallaka shi sai dare ya shigo to ka gani in baka dauki safety ba kana iya ka fada to Allah Subhanahu wata'ala sai yake sanyo dare a hankali a hankali a hankali yana shigowa haka gani duhu ga baki daya yazo haka kuma shi ma wayewar gari Ubangiji Subhanahu wata'ala yanda zai waye gari zaka gani duhun ne ake cikin duhu sai ka gani a hankali a hankali a hankali a hankali Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya wato wuni ya shigo to wannan duka sha'ani ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala wanda shi ya sanya dare ya shiga cikin yini haka kuma ya sanya yini ya shiga cikin dare kadan da kuma babu wanda wata rana Ubangiji Subhanahu wata'ala a wata aya yake cewa shin yanzu idan Allah Subhanahu wata'ala ya sanya mana daren nan sarmadan ila yaumil qiyama man ilahuna ghairullahi ya'tikum binahar wato idan Allah Subhanahu wata'ala ya sanya mana dare ya zamanto har a tashi qiyama dare ne ake cikin dare 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 waye isa ya kawo mana wuri in ba Allah Subhanahu wata'ala ko kuma in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama yanzu da Ubangiji Subhanahu wata'ala zai sanya mana wato wuni ya zamanto har ranar tashin alkiyama kawai cikin wuni ake an zo disuiter tayi disuiter transank tayi kana nema a sharuwa ranar ta ki hadawa to man ilahu na ghairullahi ya'tikum bi laylin to wani abun bauta ko ma bayan Allah Subhanahu wata'ala zai iya kawo mana du zai iya kawo mana dare ka gani babu wanda ya isa wannan duka Allah Subhanahu wata'ala shike ikon sanya cikin dare ya sanya dare cikin yini haka kuma ya sanya yini cikin abin da ya shahi dare to nan Ubangiji Subhanahu wata'ala ya rantsa da dare yayin da ya ruhu wato duhun shi ya ruhu haka ya rantsuwa da abin da ya shahi wan nahari idza tajalla wato lokacin da wato abin da ya shahi yini ya fara bayyana Allah Subhanahu wata'ala ya fara wadda wato dukkan duhu da ya mamaye gabaki ɗaya sarari na samaniya sai Allah ya ce wa ma khalaqaz zakara wal unsa da kuma abinda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halitta na abinda ya shahi namiji da abinda ya shahi mace nan malamai suka ce halittar maza gabaki ɗaya da kuma halittar mata gabaki ɗaya wanda aiki ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala da mun gani cewa lokacin da mutum ya zo aka zo za a halicci dan adam a cikin cikin mahaifiya a lokacin mala'ika kan shi bai san ba menene za a halitta a zo a busa mishi rai a fara gabbai a fara halitta shi sai mala'ika ya tambaye Allah Subhanahu wata'ala cewa shin wannan namiji ne za a halitta ko kuma mace ce tukun Allah Subhanahu wata'ala ya tabbatar mishi cewa namiji ne za a halitta tukun a halitta shi da halittu na maza Allah ya halicci namiji wasu malamai suka ce nan wa ma khalaqaz zakara wal unsa ana nihin game da abin da ya shahi annabi adam annabi adam Allah subhanahu wataala shi ya halicce shi ba tare da uba ba Allah subhanahu wataala shi ya cibira shi ya busa mishi rai kuma daga jikin shi Allah subhanahu wataala sai ya halicci unsa ita ce mata Allah subhanahu wataala daga haƙarƙarin annabi adam ya halicci wato matar shi wadda take Hawwa kenan wannan shine rantsuwa da Ubangiji subhanahu wataala yayi wasu malamai suka ce nan akwai wata ruwaya da ta zo ɗaya daga cikin magabata irin kira'a ta Ibn Mas'ud yake cewa game da Ubangiji Subhanahu wata'ala nan da yake wa ma khalaqaz zakara wal unsa a babu wa ma khalaqa sai dai a ce wa zakara wal unsa a yake cewa ina shaidawa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta haka amma dai abin da yafi wanda ya tabbata shine wato ka ce wa ma khalaqaz zakara wal unsa kamar yanda yake cikin mushaf mafi yawan mushaf sai Allah ya ce inna sa'ayakum lashatta ku san da cewa lalle ayyukanku sa'ayakum ayyukanku na ibada da kuke yi lashatta Allah ya ce mabambanta ne zaka ga aikin wani da aikin wani kowa aikin shi daban baccin Allah subhanahu wata'ala da ya rantsa da wannan rantsuwa guda uku gabaki daya to sai kawo dan ya ce maka lalle waka san da cewa ayyukan ibadan da muka kasance muna aikatawa lashatta kowa nashi mabambanci ne da na wani wani yanda yake yin ibada ba daidai bane da wani wanda yake wani yana yin kaza yana tashi yayi sadaka yana yi qiyamul layl yana kaza yana azumin nafila wani kuma shi daga sallolin farilla bai wani kuma bari ma aikata ayyukan sharri ne yake aikatawa, to kowa da kowa sakayyar shi a wajen Ubangiji subhanahu wataala zai same ta. Gwargwadon aikinka, gwargwadon abin da zaka samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shi sa Allah yace inna sa'yakum la shatta, lalle game da abin da ya shafi dukkanin ayyukanku wato mabambanta ne ga baki daya. To Allah sai zai ba mu labarin game da wannan ayyuka da ake yi. Wasu malamai suka ce wannan aya ta sauko game da Abubakar radiyallahu anhu, to amma Allah sai ya kara maka bayani dai dan ka fahimci cewa kowanne aikin, in kai aikin alkhairi to zaka samu sakayya, in kai aikin sharri haka zaka samu sakayya ta sharri. Allah sai ya ce fa amma man a'ta wattaqa, ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya, shi wannan mutumin a'ta ya gudda wannan dukiya ya ciyar da ita, wattaqa kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a dukkan al'amuran shi, wasaddaqa bil husna, haka ya gaskata game da abin da ya shafi sakayya ta Ubangiji subhanahu wataala. Nan fa amma man a'ta wattaqa, Allah subhanahu wataala ya baka dukiya, da ya baka dukiya sai kake ciyar da ita akan hanyar Ubangiji subhanahu wataala, akan hanyar da Allah subhanahu wataala shi yake so. Sannan kuma yace wattaqa, kuma ka ji tsoron Allah, da ka bada dukiyar nan kana jin tsoron Allah, kana bin umarnin Allah. Wanda mun gani cewa game da abin da ya shafi taqwa, idan aka ce tsoron Allah shine kawai ka ringa nisantar dukkan abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta, ka zo da abin da Allah subhanahu wataala kuma ya umarce ka da shi, to shine sai a ce wane mai tsoron Allah ne, wane yana cikin masu tsoron Allah. To dukkan mutumin da ya bada dukiyar shi kuma ya zamanto yana kiyaye al'amurra na Ubangiji subhanahu wataala, wa saddaqa bil husna, ya zamanto ya gaskata da abin da ya shafi kyakkyawan sakamako da kyakkyawan abin da za a bashi, ko kuma bil husna anan ka zamanto ka gaskata da abin da Ubangiji subhanahu wataala ya yi maka ni'ima akan shi. Wasu malamai suka ce bil husna anan shine ka gaskata da abin da ya shafi salloli da zakka da azumi da dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala ya farlanta maka, saboda akwai tafsirin malamai da yawa game da abin da ya shafi kalma al husna. Wasu suka ce wa saddaqa bil husna ana nihi ma kai ka gaskata da abin da ya shafi aljanna, wasu suka ce wa saddaqa bil husna ana nihi ka gaskata da abin da ya shafi kalma ta tauhidi ita ce la ilaha illallah. To duka ka dora, duka yana shiga karkashin abin da ya shafi al husna, wanda mafi yawan malamai sun ta yakan cewa ka gaskata da abin da ya shafi aljanna, to fasani yassiruhu lil yusra, Allah ya ce to da sannu za mu sauwake maka hanyar wannan ta zuwa aljanna, hanyar wannan ta alkhairi. Duk lokacin da ka zo kaman ka ciyar da dukiyarka, ka ji tsoron Allah, ka gaskata cewa lalle tabbas akwai aljanna, akwai wuta, akwai ranar lahira, akwai sakayya a wajen Ubangiji subhanahu wataala, to Allah subhanahu wataala ya ce da sannu zan mu yassare maka hanyar zuwa aljanna. Ita hanyar zuwa aljanna Allah subhanahu wataala yake yassare ma mutum. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, sahabi Ali ibn Abi Talib ya rawaito shi yake cewa mun kasance tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a Baqi'ul Gharqad, a makabarta ta Baqi, makabarta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a wata jana'iza da suka tahi. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu ɗaya daga cikin ku gabaki ɗaya kaf face sai da aka rubuta wato mazamunin shi guda a wuta guda a aljanna. Sahabbai suka ce ya rasulullah, yanzu tunda an rubuta mazafkin mu guda a wuta guda a aljanna, afala nattakil, shin bazan mu zamanto mu yi tawakkul, mu yi dogaro, mu zamanto mun gajiya, mu bar mu sallama ma Ubangiji subhanahu wataala kawai tunda an riga an rubuta gidanka guda a aljanna, gidanka guda a aljanna, kawai shikenan ka tsaya cewa gidan da yazo shi zaka yi mi, shi zaka shiga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a i'malu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aiki, ku aikata ayyukan alkhairi, fa kullum muyassarun lima khuliqa la, kowa Allah subhanahu wataala ya yassara mishi game da abin da aka halicce shi da shi. In hanya aljanna ce Allah ya yassara maka ita, in hanya wuta ce ita ma zaka gani Allah subhanahu wataala ya yassara maka ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayoyi, fa amma man a'ta wattaqa, kusan da cewa dukkan mutumin da ya bada dukiyar shi wattaka yaji tsoron Allah wasaddaqa bil husna ya gaskata da sakamako na Ubangiji subhanahu wataala ya gaskata da aljanna Allah yace fasani yassiruhu lil yusra to da sannu wato zamu yassare mishi game da abin da ya shayi hanyar zuwa aljanna ita hanyar aljanna duk mutumin da yayi imani zai gani hanya ce wadda Allah zai yassare mishi lokacin da warko zaka ringa ganin abin kamar da tauri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cewa daman ita aljanna an sha makance ta an kewaye ta an kewaye ta da abin da ya shahi rai wadda ba ta so amma ita wuta an kewaye ta da abin da ya shahi shahawaice wanda rai take so zakan dukkan wani abu wanda yake da dadi za a more za a hole zaka gani hanyar wuta zai kai ka amma abin da zaka gani ranka kuma tana ki sai a hankali ka saba to kun sai ran kuma ta dawo Allah ya soyar maka da wannan abin zaka gani hanya aljanna zai kai ka dukkan ibada zaka gani cikin sanyi za a ce a tashi aje ayi sallah a taɓa ruwa ayi arwalla kuma dole sai kai amma ka daure ka tashi kai ana tsananin zahi ka huto kai arwalla ka tayi masallaci la sai ma ran juma'a ga azumi ka tsaya a rana kai sallah amma duka wannan bai ce ma komai kana jin zahin kawai ibada kai kake ka sabke kana jin dadin ka zo ka sabke wannan ibada to wannan hanya ce Allah ya yassare maka wanda wani da za a zo komai ne za a bashi ya shiga wannan wajen rana wani duk yanda zaka yi da shi irin ka ce ya katse barcin shi ya tashi sallar asuba sai dai asara ko nawa ne zai yanzu a ce ga wata riba ko wani abu zai tashi cikin sanyi da asuba zai tashi wani gani yake da ka katse mishi wannan barcin gonda ya asaran ma komai ne amma wani kuma da sanhin saboda yana neman aljanna Allah ya yassare mishi kuma zai tashi yayi arwalla ya huto yana tahiyya tsakan hanya ma zai biyo saboda baya bi barabin katanga tsakan hanya zai biyo ya taho masallaci kuma yaje yayi sallah kuma ya dawo kuma bai ce mishi komai in ya dawo ma zai zama to yana farin ciki a lokacin ne farin ciki zai same shi to wannan Ubangiji subhanahu wataala ne ya yassare mishi abin da ya shahi wannan hanya to shine Allah yace wasaddaqa bil husna fasan yassirhu lil yusra da sannu zamu yassara mishi wato abin da ya shahi wannan hanya ta zuwa abin da ya shahi aljanna sai Allah yace to wa amma man bakhila wastagna amma kusan da cewa dukkan mutumin da yayi ruwa wastagna ya gani ya wadatu da neman lada sakayya a wajen Ubangiji subhanahu wataala ya gani da dukiyar nan da Allah ya bashi shi ya wadatu ma da Ubangiji subhanahu wataala dukiyar shi ta iya mishi komai Allah yace to fasani yassir wa kazzaba bil husna ya qaryata da abin da ya shahi sakamako na gobara na tashin alkiyama wanda Allah subhanahu wataala zai yi Allah yace fasani yassiruhu lil usra to da sannu zamu yassare mishi shi kuma hanya wadda take ta sharri hanya wadda za ta kai shi zuwa ga abin da ya shahi wuta Allah yace wa nuqallibu afidatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu awwala marra wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun wato Allah subhanahu wataala zai juya zukatansu gabaki daya da magannansu kamar yanda su ma basu kasance ba sun yi imani da Allah subhanahu wataala ko so daya shi zukatan bawa zuciyar bayi gabaki daya tana tsakankanin yatsotsi na Ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukallibuha haisu yasha Allah subhanahu wataala yana juya zuciya yanda ya ga dama yau zuciyarka tana salima tana mustaqima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana shi yasa yake yawan ta'adda Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'ati ya Allah mai caccanza zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka manzo Allah yake wannan addu'a ina yani ya kai da ƙarshen zamani zai zo yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira mutun zai wayi gari yana mummuni cikakken imani amma kan da mareta shikenan ya huta mu daga mummuni ya koma kawuri da zai mutu a wannan sai ya yi burki a wutar jahannama wannan duk alamomi na irin ƙarshen zamani a yanzu shi yasa babu abin da a irin wannan lokaci babba wanda ya kamata mutun ya dage shine game da abin da ya shafi addu'a kai addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zuciyarka akan bin Allah zuciya tana hanyo tana tsakankanin yatsotsi na Ubangiji subhanahu wataala Allah yake juya ta yanda ya ga dama kana ganin kai ka tahi akan addini kake wani talallabiya tana iya zawwa ta jaga shikenan zuciyarka ta juya zalla sallallahu alaihi wasallam ya babu labari cikin hadisi wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli aljanna zalla yace ɗayan ku zai zo yana aikata aiki irin aikin ɗan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakankanin shi da ya mutu ya shiga aljanna da ya wuce tsawon zira'i guda ba sani kace kamu guda kawai ya mutu ya tafi aljanna zalla yace fa yasbiqu alayhi alkitab a lokacin wannan bawan Allah rinja littafin sai ya rinjaye shi fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai aikata aiki irin aikin ƴan wuta sai ya mutu ya shiga wutar nan haka manzon Allah yace wa inna ahadakum haka za a samu wani daga cikin la ya'mal bi amali ahli an-nar gashi yana aikata ayyuka irin aikin ƴan wuta aiki ne wanda daga ya mutu akan wannan aiki wuta zaya manzon Allah yace hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakankanin shi da ya shiga wutar nan da ya huce gwargwaran zira'i guda ɗaya ba manzon Allah yace fa yasbiqu alayhi alkitab sai litayin shi ya rinjaye shi fa ya'mal bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha sai ya aiki irin aikin ɗan aljanna sai ya shige ta shi yasa kada ka samu nutsuwa face sai in ka mutu da la ilaha illallah shi ɗan daga ko ina yana iya zo maka Imam Ahmad an ba mu labarin shi yana kwanci rishin lahiya ta mutuwa shedan ya zo mishi yana ce mishi a kai Imam Ahmad ka tsira daga ni kaga wata dabara da ya zo mishi sai ce a kai ni yanzu ka tsira daga ni Imam Ahmad sai aka ji shi yana magana yace wallahi da saura da saura saboda gaban mutuwa nan shedan yana iya zo maka ya juya maka kawai ka yiwu shikenan kawai fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ka aikata wani aiki ɗaya wanda zai sanya ka ka mutu akan shi ka shiga wuta ko kuma ya zamanto Allah ya niheka da tawfiki Allah ya niheka da abin da ya shahida dacewa ka zo kana aikata wasu ayyuka wanda suke ba na alkhairi ba wanda in ka mutu akan su zaka shiga wuta amma gab da mutuwa sai ka gani ka dawo kan hanya kawai a ce wani wa duka yaushe musulmi ka ji a ce wani wa yaushe shirye dawo kaza amma ashe ajali ne ya kiraye shi zaka ga ya dawo kawai kwatsam kawai sai ajali ya zo kuma ya mutu akan musulunci ya mutu akan la ilaha illallah da yawa akwai irin musallai da yawa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin musallai da malamai suke badawa game da irin wanda suka samu kansa a irin wannan abu to ala kulli hal dai dukkan mutumin da ya zamanto ya yi rowa sannan kuma ya ce ya wadatu da abin da ya shahi dukiyar shi ta wadatar mishi da abin da ya shahi sha'anin addini ta wadatar mishi da abin da ya shahi lahira Allah yace wa kazzaba bil husna haka ya ƙaryata game da abin da ya shahi sakamakon da Ubangiji subhanahu wataala zai ba ma mutum a gobara na tashin alkiyama Allah yace fasanu yassiruhu lil usra to da sannu za mu sauwake mishi hanya wadda take wato mai tsanani ita ce hanya ta sharri ita ce hanya wadda za ta kai shi zuwa ga abin da ya shahi wutar jahannama sai Allah yake cewa wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wato dukiyar wannan mutumin ba za ta wadatar da shi ba idza taradda lokacin da ake gangara shi a cikin wutar jahannama ko kuma wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyar shi ba za ta amfanar da shi yayin da ya mutu ba aka dauke shi aka jefa shi cikin wutar jahannama duk aikin da ka aikata duk dukiyar da kake da matukar baka bi ba Allah ba ba ta yanda za a yi wannan dukiya ta amfane ka matukar baka bi ba Allah ba mun gani a baya irin mushrikai yanda suke ganin cewa ai dukiyar su nanu aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabin wai mu mun yi kowa dukiya mun yi kowa diya ba ta yanda za a yi amana azaba ai wannan kai Allah ya wasa amsa ba ma magana azaba ce musu akai innallaha yabsutu rizqahu liman yasha Allah shi yake shunhuda wato arzikin shi ga wanda ya so Allah arzikin nan da ya baka shi ne ya shunhuda maka wannan arziki in ya ga dama yana iya janyewa a yau a waye gari duk dukiyar da kake tamaka da ita bakkare ita to shi yasa Allah ya ce wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wato dukiyar nan Allah subhanahu wataala da ya bashi matukar mutun ya kauce ya kibin Allah to idan ya mutu wannan dukiya ga baki ɗaya ba za ta amfanar da shi ba ba ta yanda za a yi ta amfane shi za ta radda idan aka gangara shi zuwa ga abin da ya shahi wutar jahannama sai Allah ya ce inna alaina lil huda san da cewa lalle bayyana abin da ya shahi shari'a Allah ya ce wannan a wajen mu yake mu ke bayyana wato abin da ya shahi hanya ta shari'a hanya ta shari'a Allah yake bayyana ma mutum ba ta yanda za a yi diyan da kake kaunar mutum matukar Allah bai nuface shi ba da shari'a to kai sai dai ka zama dan kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunar amman shi Abu Talib yana so ya shiryu amma bai shiryu ba Allah ya sauko mishi cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka san da cewa ya kai rasulullah ba wanda ka so bane kake shiryarwa Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kai da kaga ka shiryu kake sallah a lokaci kake azumin watan ramadan kake ibadu kake kaza duk ayyukan alkhairi wallahi ba daga kai bane ba shiriya ce daga Allah tawfiki ne samun gamdakatar ne na ubangiji subhanahu wataala ba iyawarka bace ba dan kakka rudu kaka gani wani bai shiryi ba ka ringa mishi gorin shiriya a'a ba sai ba kai kai ma yayin da kaga Allah ya shiryar da kai ka zo ka nutsu kana kyamar ka je ka aikata ayyukan alfasha kana kaunar ka aikata ayyukan alkhairi ashe kai ne kaga wani bai kan shiriya me yake kanka shine kai mishi nasiha wani ka zo ka bi Allah wani kai kaza wani ya kamata kai kaza wani ya kamata ka dawo ka mishi nasiha idan ka iya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman idan kaga wani abu ana yi na saba ma Allah ka hana shi da hannunka idan baka iya da hannu ka hana da halshenka idan baka iya da halshen ma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka hana da zuciya wannan shine mafi karanci wato abin da ya shafi raunin imani mutun yazo ka mishi nasiha bai shiri ba kuma abin da yake da kanka da shi kai ta mishi addu'a wani Allah ya shirye shi wani abin da yake aikata ba kan daidai ba yake amma muna roƙon Allah Allah ya shirye shi in mai shiriwa ne amma baka koma baki he ga ringa ci a bar shi in ya mutu ma wutar jahannama za to sai ka zaman to ka ma Allah shi shige ka shiga tsakankanin Allah da bawan shi bakka da waye gayi maka ya faru wani da shi da wani bawan Allah ya zo yana ta mishi nasiha yana ta mishi nasiha ya ki ya shiryu ya je yana ta aikata ta'asai shi sai ce kai wallahi kai Allah bai gafarta ma ubangiji subhanahu wataala ya ce wane ne yake shiga tsakankanina da bawana to ya je ni shi in na gafarta mishi kai kuma je kana sa ka wuta to ka gani tsakankanin bawa da ubangiji ba a shiga kai naka nasiha ce shi kuma in an maka nasiha kada ka mayar da magana saboda wannan nasiha baka san ba wata rana zatta maka anwani karba ko ma yane ne kaje kai tunani akan ta ka auna ta mizani shin wai abinda wani ya fadi haka ne abinda nake ba kan gaskiya bane ba in je in bincika in ba kan gaskiya ba nake in kama gaskiya in dawo kan hanyar daidai Allah ya nuface ka da shari'a amma ka kai dagawa ka zamanto cewa a duk wanda ya ma nasiha kawai kai baka jin kiran kowa abinda kaga dama zaka yi to duniya ce zata ishi mutum duniya ce an yi wasu gabaninka kuma za a yi wasu bayanka kuma duka wasu wanda baka kai su ba ma kai tsagiranci Allah subhanahu wataala ya shirye da mu to Allah ya ce inna alaina lal huda san da cewa game da abin da ya shafi bayyana shari'a Allah subhanahu wataala mu muke bayyanawa bayyana abubuwa wanda suke na halal da haram wannan ubangiji subhanahu wataala yake bayyanawa bayyana hanya ta shari'a wanda zata isar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wato Allah subhanahu wataala shi yake bayyana ma mutum sai Allah ya ce kuma wa inna lana lal akhirata wal ula haka kuma abin da yake na lahira da duniya gabaki ɗaya lana Allah ya ce namu ne abin da yake a za a samu a gobara na lahirar mu ne a nan duniyar ma mu ne duk inda ka je inda Allah ya ce mu ne ba ta yanda za a yi kenan ka zamanto ka kauce ma ubangiji subhanahu wataala ka je ka zo ka ko ina matakewa dai zaka tike gaban ubangiji subhanahu wataala kuma ubangiji subhanahu wataala yayi maka sakayya duk tsagerancin da zaka yi ka je ka yi da sa an yi wasu wanda Allah ya ba su shekarun da kai ba a baka ba kuma suka yi shekarun suna batanci suna fasadi ba abinda ba a yi ba ka kai irin sifir auna wanda shi gaba ɗaya ya huto tantirancin shi ma yace shine ubangiji yahudu ya ce ma ko shine ana rabbukumul a'la nine ubangijin ku madaukaki yazo yace a gina mishi beni la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'azunuhu kaziba ce a gina mishi beni zai je ya hallaka ubangijin musa shi ya san ubangi ƙarya yace musa yake annabi musa yake duk abubuwa yazo yake kashe mutane iya ya jarirai maza ana aiwa jariri kawai sai dai a yanka shi a kai ka kai tsagerancin fir'auna haka amma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya tada annabi Musa in a shekarar da ake yanka jariran a shekara aka aje annabi Musa kuma ya zo Fir'aunin shi ya rene shi kuma ya zo ya juye mishi mulki wannan sunnan Allah subhanahu wataala a ban kasa shi yasa kawai ka bi Allah ka huta duk yanda zaka bi wani ka ce kawai duniya tana raya maka wallahi za a zo ran da ba ta raya ba kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma inna rabbaka labil mirsal Allah subhanahu wataala yana can a madakata yana jiran ka idan abin ka ka zo kuma amma sakayya abinda ka aikata zaka gani na alkhairi alkhairi na sharri kuma sharri to Allah subhanahu wataala yace wa inna lana lal akhirata wal ula kuma da abin da ya shahi duka lahirar da duniya duka mulkin namu ne gabaki daya Allah yace mu muke sarrafa ta yanda muka so in muka ga dama mu baka in muka dama mu hana maka kuma kada ka gani cewa wai dan kana biyayya ga Allah shikenan Allah kawai wadata ka zai a'a wannan ba ka'ida bace ba kuma ba ma auni bane ba dan wani zai zo ya ce shi yana bautawa Allah yana sallah yana azumi ga wani makwabci na ma na hin shi cika sallah amma dai gani na har yanzu shiru har yanzu dib sai a hankali to wannan ba wannan wannan sallah da kake kai ne kake ma kanka annabi sallallahu alaihi wasallama hadisul qudsi Allah subhanahu wataala ce ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ya ku bayina Allah ya ji kusan da cewa wannan ayyukan ku ne uhsiha lakum nike kididdige muku ake tara muku thumma uwaffikum iyyaha Allah ya ce a gwaran tashi alkiyama in cika muku in medo muku kayan faman wajada khairan falyahmadillah dukkan mutumin da ya samu alkhairi to ya godewa ubangiji subhanahu wataala waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu dukkan mutumin kuma da ya samu sabanin alkhairi to kada ya zargi kowa ya zargi kanshi ka zargi kanka kanka kenan ba ma auni bane cewa kawai kai kana bautawa Allah cewa kawai komin ka zai zaman to lahiya law sai kai mummuni ne a'a ba wannan bane ma'auni ma'auni Allah yake ga dama ya ba ma wanda ya so wadata kuma bari ma shari'ar musulunci dole sai in kai imani sai Allah ya jaraba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal mafi tsananin wanda ake jarabta sune annabawa annabawa zaka gani Allah ya yi jarabtar su bancin su sai salihai wanda za su biyo baya kwatan kwaci gulgudan imanin ka gulgudan jarabawar ka kai ne ka zo kai imani sai Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kawai shikenan mutane suna zato cewa dan kun ce kun yi imani za a bar ku haka nan kawai ba a jarraba ku ba Allah ya ce wala karfatanna allazina min qablihim fala ya'dabanna Allahu allazina sadaku wala ya'lamanna alkazibin Allah yake cewa mun fitini mun jarabci al'ummar da suka gabata gabanin mu sai tabbas mun sani wa yake yin waye yayi imanin da gaske waye da gaske yayi imani ya sallama ma Allah kuma waye kuma munafici ne ƙarya ce bai yi ba imani saboda wani ya shigo ya ce a yanzu ya kamata mun abinda zan mu gane shine abu Allah kawai da ya shigo sai ya gani jarin shi hawa da ja baya ya ce a'a haka ne to mun yi baya baya kinan kaga ba da gaske ba kake inda gaske kake ko a ka ba ka ka ba gurin ka shine lahira ba nan duniya ba nan duniya duka miye ka sha miye wahalar da ka sha duba kaga tarihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda suka sha wahala irin yayin wasu kashe su akai irin aka huta yaki yanzu duk yakin da ake yakin tsoro ne a boye ne ka lade ka halba bindiga ka lade to gaba da gaba sahabbai suke yi da mushrikai kafurai ka sani ne ko ka kashe ko aka kashe ka kuma da takobi in ma baka kashe ba za a sare ka za a cire ma hannu ai sahabbai ba haka ba suka rayuwa irin yanda muke sample wani zaka ga hannun shi nan an cire wani ya tsashi kaza wani kaza wani kaza duk an musu illa saboda yaki an je da komi zuwa yaki wani sai kun ga mu ka rike takobin ashe yana da wani lauje lauje anan yahuddo ya caka maka ko yahuddo wata riza ya yayyanka ka kowa dabarar yakin shi daban to haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kararar mutuwa suke gani karara haka suka shiga ibtila'i kaga irin jarrabawa da suka shiga gazwata handak lokacin sahabbai suka shiga jarrabawa mushrikai suka zo suka kewaye Madina suka ce kawai sun taso ne za a ma Madina rumus zan misali a ce kuwa mondial ta zo ta kewaye Niger gaba daya ba shiga ba fita gari ba shiga ba fita an sa muku ambargo kuma kun sani sojawa ne kuma kuwa ce wanda take alimi wato manya-manyan kasashen nan ne irin su Amurka su Rasha su Rusiya su China masu kawai wanda daga can ma suna iya su aiko nukiliya guda ta watsa gari to amma sai suka zo suka muku kewaye sahabbai ga shi musu da wato abin da ya shahi wadata ga yunwa ga kaza kai a lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zamne yace wa zai tashi yaje cikin wa'ancan mushrikan a tsallaka a je rundunar su da dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yazo ya gano mana kamar su nawa ne yana da aljanna sahabbai suka yi shiru miya ake nema wai duka fafutukar da ake aljanna ko to kalluha Allah ta yi wa balagatul qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa Allah yace hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah yace a lokacin da aka jarabci mummune aka girgiza su girgizawa wanda take da tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai duka suka shiru ga mushrikai su dubunnai sun zo a ce kai ka tashi ka kai kai ma ka san ai an dinni ne ne kake bukata aljanna ce ko to aka ce ma amma garantin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana lekawa yazo ya gani ɗaya daga cikin sahabbai Huzaifa manzo Allah yace Huzaifa ne Huzaifa ko yace Huzaifa Huzaifa yace yana ji da manzo Allah ya ambata shi yace shikenan ni ne zani shi ne zashi yace ya leko mana su wani ne yace amma in ya tsaye kai ya tsunkuni kowa kai ya kashe kowa ya zo ya dawo ya ba mu labari yace da ya ji haka sai ya san cewa eh zai dawo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya dawo ya ba mu labari sai ya san cewa zai zo ya tafi ya shiga cikin mushrikan nan kuma irin su Abu Sufyan da ke suma mahangani can kwatsam ana zaune kawo kamar wata ilhama sai ce kai kowa ya duba na kusan shi kowa ya duba na kusan shi waye a kusan ka saboda ka aje wani yayi tasalluli ya shigo kai shi kuma Huzaifa yana tsake tsakin su sai to Huzaifa to shi ma da dabara ta sabai sai zabura ya kama na kusan shi kai waye yace a wani ni ne ni yace a to shikenan kai ne shi dai ba a tambaye shi yace ya lissafa ya zo musu ya dawo ya ga Imam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli to irin jarrabawar da wato suka shi yasa in kace kai imani kada ka dauka cewa fa jarabawa ta zo maka ba dole sai Allah ya jarabce ka sunna ce ta ban kasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jarabtan mummune ya gani tabbas wai imanin da gaske ne kai imani ko kuma wasa ne wato wasa ne kake ma al'umma cewa kai imani wato jarinka ne yayi kasa yanzu ya aka ware ganinka a masallaci sai Allah sai ya baka dukiya saka ga akwai jarabta irin wannan yau da kana da ai wadata wadata sai kasa yi ka ware zuwa masallaci ana hamsu salawatu da kai to sai Allah sai ya ma buɗi to ya gani shin wai sallolin nan hamsu salawatu in za a ci gaba da kai koko yanzu ayyuka sun yi yawa to sai ka gani mutum kuma ya sha baya to jarabta ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala ala kulli hal ubangiji subhanahu wataala yace duniyar da lahirar gabaki eh ta mu ce mu muke da mulkin ta mu muke sarrafa ta yanda muka so Allah sai yace fa anzartukum narat talazza wato Allah yace dan haka ina yi muku gargadi game da wato wata wuta talazza mai ruruwa mai hababbaka da mun gani irin yanda wutar jahannama take Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari game da ahwanu ahlin nari azaba mafi wato kaskancin wato mai karancin yi azaba a gobe ranar tashin alkiyama mutanen ƴan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rajulun yace wani mutum ne tuda fi akhmasai fi akhmas qadamaihi jamratani yaqli minhuma dimawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi bai wanda ake ma azaba wanda ita ce mafi kadan za a dauko garwashi biyu na wutar jahannama za a sa shi kasan digadigan shi a dora shi sama ya taka su amma wannan garwashin guda biyu kwakwalluwar shi take tafasa shi ne mafi kaskancin azabar wutar jahannam garwashi biyu wanda kawai ya hau an taka ya taka su ne amma saboda bala'i da azaba zahinsu kwakwalluwar shi take tafasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine ahwani ahlin nari azaban shine wato mafi wato abin da ya shafi kaskancin ko kuma mafi karancin azaba na ƴan wuta to ina ga wanda aka sashi shi sa Allah yace anzartukum naran talazza wallahi idan haka ina yi muku gargadi gargadi Allah yake yi muku jan kunne da mani ne da madami ne wutar jahannama wanda yace mai ruruwa wutar jahannama mun gani irin yanda wato take kuma malamai suka ce ba wai haka za a je a jewa ka wutar jahannama nan sai a haka in kaga mutun ya kone duka dan kadan ne a sai an hura ka an hura ka an sa ka an cika ka da kyau daman sai ka koma wajen zira'i 60 tunda ƴan aljanna ma zira'i 60 za a mai da su yanzu zira'i 60 kaga ya kai meter 60 ko meter nawa meter akalla ma bar shi meter 50 a ce tsahon ka meter 50 kaburin ka haka haƙori na ɗan wuta sahabbai suke cewa ya kai dutsen hudu kaburin wata ɗan wuta ya kai tsawon tahiyyar daga makka zuwa madina saboda sai an yi yanda wuta zata mummuke ka da kyau zata ci kuma in ta cinye kuma Allah ya ce a maida ma kullama najidat jururuhum badalnahum jurudan ghayra hali yazuqul azab Allah ya ce duk lokacin da fatar su ta kone ta cinye Allah ya ce he mu sake musu fatar wannan dan dai su ƙara dandanar azaba to Allah ne yake mana gargadi game da abin da ya shayi wuta yace wallahi anzartukum dan haka ina gargadin ku game da abin da ya shayi wuta wanda take mai ruruwa Allah ya ce la yaslaha illa al ashqa babu mutumin da yake zuwa ya sadu da ita ya shige cikin wannan wutai illal ashqa sai wanda shine bai tsoron Allah shine matsiyaci wanda yake tsiyatan lahira shine zai duk wanda ka sami kanka a wuta to wannan kana daga cikin matsiyatan lahira Allah subhanahu wataala ya kare sai ya ce wannan matsiyacin lahira shine allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala ya ƙaryata manzanni ya ƙaryata addini da zuciyar shi wa tawalla ya juya baya game da dukkan wani aiki na alkhairi gaban shi bisa aikata wannan aikin na alkhairi Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi mana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma za su shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce ya rasulullah wa zai yi shiga aljanna Allah sai ya ce man aba ani dakhala aljanna wanda yayi mini biyayya zai shiga aljanna wa man asali faqad aba wanda ya saba mini kuma ya kiya idan kaga wanda ya saba ba manzo Allah shine kazzaba wa tawalla shine ya ƙaryata kuma ya shuya baya Allah subhanahu wataala sai ya ce wa sayjannabu hal atqa da sannu kuma wannan wutai Allah subhanahu wataala zai nisantar da masu tsun tsoran Allah daga shiga ita din mai tsoran Allah subhanahu wataala Allah zai nisantar da shi daga wato shiga wuta attaqi shine mai tsoran Allah mai bin abinda Allah subhanahu wataala ya wadi abinda ya hani kuma ya hanu hib Allah subhanahu wataala ya bizana mana wasu sufofin su sai ya ce allazi yu'ti malahu yatazakka kaga ai can baya Allah subhanahu wataala ya ambata mana yace wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil huzna fasan yassiruhu lil yusra lil usra wama yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla duka wannan wancan wanda yayi ruwa da dukiyar shi yake sadarwa to Allah sai yace wa sayjannabu hal atqa amma wannan wuta kwa za a nesanta dukkan mutumin da yaji tsoron Allah waye yaji tsoron Allah kuma yana daga cikin sufofin shi allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyar shi dukiyar da Allah subhanahu wataala ya bashi yake bada ta yatazakka yake tsarkake kanshi da ita yake tsarkake wannan dukiyar da Allah ya yi mishi kyauta yake tsarkake addinin shi da duniyar shi idan ya zamanto dukiya ce Allah ya baka zakka yake tsarkake dukiyar nan ta hanyar bada zakka lokacin zakka ya zo ka hudda mata zakka lokacin taimaka ma wasu ya zo ka taimaka musu kana neman kuma lahira da ita kana duk wani aikata aikin alkhairi kana aikatawa Allah subhanahu wataala ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ai wannan dukiyar da mutumin yake bada yana bada ta ne ba dan wani ba ba dan wani muqabil wani abu yazo mishi ba ba dan wani wato abu na duniya yazo mishi ba na baka wani abu dan ka zo wato ka bani wani muqami ko kuma na baka wani abu dan ka yabe ni ko na bada wani abu a ce maka ma kaza dan azo a ce alaji wani ya bada Allah ya ce a ba dan wannan ba kawai ya bada ne ibtigaa wajhi rabbihil a'la shi yasa yace illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la ya bada ne dan neman yardan ubangiji subhanahu wataala dan ya samu sakayya a wajen Allah subhanahu wataala wanda duk dukiyar da ka bada kana neman sakayya a wajen ubangiji subhanahu wataala to wannan dukiya Allah subhanahu wataala zai karbe ta ka bada sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala zai rene ta ya tattale ta ya tattale ta, ya rene ta, ta ringa girma, ta ringa girma, har gobe ranar tashin alkiyama wani subhanahu wataala ya baka sakayya akan wannan dukiya. Kinan duk abin da zaka ciyar ka sa ikhlasi, ka sa shi dan Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana cewa man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'atuhu khazanatul janna, ya abdullah hadha khairu. Dukkan mutumin da ya ciyar da wasu wato ma'aurata fi sabilillah saboda Allah subhanahu wataala, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu gadin aljanna za su yi kiran shi su ce ya kai bawan Allah, yace wannan tabbas alkhairi ne ka aikata, wannan tabbas ka aikata alkhairi. Sannan kuma duk dukiyar da ka ciyar matukar kai ikhlasi, ko abu ne wanda yake na wajibi a kanka. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana hatta ma taj'aluhu fi fi mar'atik, hatta abinda zaka kawo gida ka ba ma matarka ta dafa. Ka gani ai wajibi ne ka ciyar da iyalanka ko ba wajibi bane? Wajibi ne, amma ka kawo shi da kyakkyawan niyya, ka kyautata ikhlasin ka cewa wannan abu da ka ajiye kana neman lada ga Allah subhanahu wataala, wannan wajibi da ka sarke Allah subhanahu wataala ya sakauta maka, to wannan kaga ka sarke wajibi, kuma Allah subhanahu wataala zai baka sakayya akan wannan dalilin wato niyya da kai niji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa wala saufa yarda, da sanni wannan mutumin za a sakauta mishi da ayyuka na alkhairi, za a sakauta mishi wato da abubuwa a gobe ranar tashin alkiyama har sai ya yarda. Shine a saka aljanna, a saka aljanna. Allah subhanahu wataala ya yassare maka dukkan ayyukan da ka aikata wannan nan duniya, a gobe kaga sakayyarsu a gobe ranar tashin alkiyama, Allah subhanahu wataala ya baka aljanna. Da wannan shine takaice game da abin da ya shahi wato wannan sura. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Nan muna cikin kuma goma ta ƙarshe, kamar yadda bayani ya gabata cewa azumin watan Ramadan gashi ya zo mana ban kwana. Sura kwana nawa?
Tara
ko goma, ko dai tara ko takwas? Tara ko goma. Yau 20 a yaje ko? Yau 20. Kuma yau muna cikin dare na wani dare kenan, daren 21, wanda yana daga cikin dare ruwa wanda ake kirdadan mai abin da ya shafi Lailatul Qadri. To babban abu ne kullun nasiha da tunatarwa da muke yi mu ma junanmu, shine mutun yayi matukar kokari wannan kwana guda 10, kada kai kasa a gwiwa duka daren su, kai ma kanka tsari duka daren nasu gabaki daya, kawai kada kai kasa a gwiwa duk wata ibada, duk wani istighfari, duk wani duk tasbihi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai matukar kokari a cikin wannan kwariki guda 10 ka yawaita su. Kuma ba sai an huto sallah bane tukun zakka dukufa akan wannan lokaci, tun daga faduwar rana. Yanzu ba misali muna 21 ba, rana tana faduwa yau wunin 20, daren 21 rana tana faduwa dija an shiga cikin dara, daga faduwar rana tun sallan magriba kinan ka gani abu ne wanda zaka rike istighfari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kai ta astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai, kai tayi ha lokacin da zaku huto masallaci a zo sallah, in kwanta kai ka dan huta ka kwanta, kana tashi kuma ka ci gaba kafin ku fara sallah, haka kun fara sallah bayan an gama sallah ka ci gaba da ambaton Allah subhanahu wataala. Ba abu ne ba wanda zaka sha wahala a baki ne, ba wanda ya san ma kana yi, ka zamna ka nutsu ka dukufa ka koma ga Allah subhanahu wataala. Dan mafi yawa abinda muke yin sakaki ko da daren Lailatul Qadr ne sai mu ce a sai lokacin sallah ya zo kawai lokacin wannan shi, kuma mun gani cewa wajen awa 8 zakka bannata ta banza baka yi ba aiki da ita, ka je kawai awa 2 ne ko 3 ka riki. Wannan suna da kyau, amma wannan 8 in kada ka bari ka sanya wasu ayyuka na alkhairi. Daga cikin ayyuka na alkhairi da mutun zai aikata shine istighfari, shine salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine bangaren abin da ya shayi taimaka ma wanda bisida, taimaka ma wanda bai da sadaka, ka sa sadaka ka a cikin wannan darare wanda bisu da ka taimaka musu, in abinci zaka ringa yi ma kana kai ma wasu kaje ka ringa taimaka musu, wani yana buƙatar taimako ka taimaka mishi. Kada ka bari dai wannan kwanaki dare ne guda 10 su wuce a kowane dare baka tukufa baka aikata ayyukan alkhairi, idan kana so ka yi dace da ranar Lailatul Qadr, kamar yadda mun gani bayani game da tafsirin suratul Qadr cewa Allah subhanahu wataala yana sabkar da mala'iku suna salamun hiya hatta matla'il fajr, aminci aminci suke roƙa ma dukkan mutumin da suka ga yana aikata alkin alkhairi har sai alfujr ya kito. Kuma dare ne wanda idan ka aikata aikin alkhairi gwalgwadan wato wannan aikin naka wajen shekara 83 ne, bayani duka ya gabata. Idan babban abu ne, mu yi matukar kokari mu ƙara kaini mu ƙara dajircewa. Zala sallallahu alaihi wasallam in wannan goma ta zo ɗari mai gaftan shi yake ya koma masallaci itikafi, ka shiga itikafi in kana da dama ka koma masallaci ka ji kofa inda zaka yi ibadu, ka roƙa ma kanka gafara, ka roƙa ma al'umma musulmi, ka roƙa ma wato ƙasarka ita ma Allah subhanahu wataala ya kare ta, dukkan wanda yake buƙatar bara addu'a ka sa shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu game da abin da ya shafi wannan dare. Sannan kuma insha Allah kenan kamar yanda muka faɗi a farkon karatu, wannan shine rana ta ƙarshe akan karatun da muke gabatarwa, sai dai kuma idan Allah subhanahu wataala ya mana rai wato a gaba abinda muka faɗi gaba ki daya na daidai Allah ba mu lada gaba daya na kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatan mu karancin ilimi. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gaba ki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مسوانا ومصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بلغنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سليمة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا سائر عباداتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.